To wasu dai ai an yi asarar rayuwar su, wasu dai ai an yi asarar rayuwar su, a wurin sun na kai wa ka sama haihuwar ki, to me yasa kike ta zubar da mutuncin gidan ku, wai ina tarbiyar nan da aka baki, kai wallahi an yi asarar kuɗin. Yeah.